Skrrr gaga. Hey, got a fancy feel the melody.
Nuruddin Shaba Shaba.
Mata. Got a mata shibambari. Alma chicken hatari. Usang kamamu ne dangari. Ne dangari.
Yau kai ne gobe wani ne
oh we bai iya yi
variance
wazaji yana ke yi
variance why are you god gashi yanzu ni yake ne mana mata wai kuru shaba kuru sura bina shetane na kifada kuru shaba kuru ka kai ya kakashe ni sai dai Allah mata wai kuru shaba kuru sura bina shetane na kifada kuru shaba kuru Baka ya kakashe ni sayide Allah
La 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 Manna bibi karwale Ndafure manna bibi karwale Ndafure manna bibi karwale Ndafure manna bibi karwale Ndafure Ndafure Iyan ne bisa shalem benon dili Shildin yang iya mambien shili Ishe kabi yu amma kava kubli Kayatile marga kabor goli Anang lala yule bona samli Marzo kan kumde lala
Umango ni piti kankana Habambu bima bondi malasana Kobili kibundi kabi shia kankuna Kakana zasa tisa feli kanshina
Yo, kana naka Allah kuma na nashi kina da shana yana baku haushi wai an bar shi ya je wahalan shi ya funa jaki gashi Allah ya diga ni ina hauki
shaba nuru sura bina shetane na kifada nuru shaba nuru ka kai ya kakashe ni sai dai Allah mata wai nuru shaba nuru sura bina shetane na kifada nuru shaba nuru ka kai ya kakashe ni sai dai Allah manna bibi karwale ndafure manna bibi karwale ndafure manna bibi karwale ndafure manna bibi karwale ndafure ndafure
download exclusively from expressghonline.com